baba ga ta wannan baba nazo da ita ka ganta
Can I skate her? But I was saying, we're gonna be never get her. We might chicken so in Senegina Center. I didn't come a sir. You didn't give us, sir. Not yet, Mazumi get up, but don't go down, guys.
Na samu wacce nake so ina muradinta mun sai da kaka magana ni da ita mun zanta babanta ya yarda da ni na je ga babarta sun yarda auren mu da ita ba a fasaha
Babani nake santa kai kaiwa guya biya sadakinta mai biya ya watan su zo ku dan zanta baba dan Allah ka je ka shilanta mai gari ya shaida ga ganta zan mata ki gaida baba sai ba kai da kiwo
ne ga ta wannan baba nazo da ita ka ganta Ni dai kai mana aure ka ga na rasa ta na shiga birni rannan wajen gyaran mota anan na iske ta muka yi batu ta fuskanta mun kara komai da ita baba togata ka cire kudi kai mana aure ko nayi barna ko ko na ko na gidan baba duk a huta ma
kuke so nayi ne kunji ayana koko kuna so na zubu da yan kudade na ita wancan ma salin ta bincike ya nuna gidan su mayu ne to kaya da zancan kauna kunji
zuga mix
gata wannan ni dai gata wannan baba gata wannan baban mu sai ka gane ta
gata wannan ni ma gata wannan baba gata wannan baba nazo da ita ka ganta